الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi. Ashirin da uku ga watan Safar shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 12 ga watan 11 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin. Kafin darasi na yau, da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da 'yan tambayoyi guda biyu. Tambaya ta farko, dan uwa ke cewa shin akwai wani abu da ya tabbata a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da jama'a suka hadu suna jiran a kawo gawa domin a kai ta makomarta, kamar irin zama da ake ana jiran isowar gawa, shin akwai wani abu wanda ya tabbata a sunna na cewa ga abin da za a yi? Kwarai akwai abin da ya tabbata a sunna. Menene ya tabbata a sunna? Wannan zama da kuke ku sanya a cikin tunaninku, zaman menene kuke? Kuna jiran wato gawar dan uwanku ce za a kawo ta domin ku kai ta makomarta, wanda shi kuma al'amari na mutuwa, al'amari ne wanda yake mai girma, wanda wa'azi ne daga cikin manya-manyan wa'azzuka wanda ya kamata mumini ya tattara tunaninsa da hankalinsa ya lura da cewa inda wannan dan uwan shi za yi shi ma ita ce makomarsa. Yin irin wannan tunani zai sanya mutum ya gyara kayansa, duk wasu abubuwa da yake na ketare dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala to zai daina, kuma zai zage damtse ya zage a cikin ayyuka na alkhairi domin ya zame masa guzuri a gobe kiyama. An gane ko? A irin wannan zama kenan abinda ake bukata mu yi tunanin menene yazo da mu wannan mahalli. Abin takaici so da yawa zaka samu ɗan uwa a lokacin da suke jiran isowar gawa, wasu sun maida wurin kamar dandali wanda yake na hira, to wannan bai dace ba. Sannan kuma abu na biyu shine yin addu'a ta roƙon gafara da jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga shi wannan mamaci. Wannan addu'a in ka yi so ɗaya ko so biyu ko so uku ko abin da yake sama da haka, to ka ba da iya abin da aka sunnanta maka. Kamar yanda dalili akan haka, lokacin da labari na mutuwar Ja'far ibn Abi Talib da ya iso ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa farko wato yawa Ja'far ibn Abi Talib lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada wata runduna ta yaki ya aika su, wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin su fita wato sai da yi shugabantar da shugabanni uku akan wannan runduna, in ba wani sannan wani, in ba wani sannan wani, wanda akwai Abdullahi ibn Rawaha, sannan akwai Ja'far ibn Abi Talib, ɗayan ne ya kwanta mana a lokacin da wato shi shugaban na farko da ya samu shahada Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isar ma manzansa cewa kumanda kinka na yaki, wato ya samu shahada, manzan Allah ya fito cikin sahabbai ya sanar da su, manzan Allah ya ce ku roƙa masa gafara, sahabbai suka yi addu'a suka ce ya Allah ka gafarta masa. Sannan Ja'far ibn Abi Talib ya ɗau tuta da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, domin manzan Allah ya faɗa ya ce in ba wannan shugaba na farko to kai ne kuma shugaba. Da ya ɗau tuta ya ci gaba da fafatawa da abokan gaba shi ma ya samu shahada. Allah ya isar ma manzansa saƙo a wannan lokaci, manzan Allah ya fito cikin sahabbai ya ce Ja'far ya ɗau tuta shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa, ku roƙa masa gafara. Sahabbai suka roƙa masa gafara. Sannan Abdullahi ibn Rawaha ya ɗau tuta bayan Ja'far ibn Abi Talib, shi ma ya ci gaba da karawa da abokan gaba ya samu shahada. Manzon Allah ya faɗa ma sahabbai ya ce Abdullahi ibn Rawaha ya samu shahada, ku roƙa masa gafara. Sahabbai suka roƙa masa gafara. Sannan Khalid ibn al-Walid, Allah ya kara masa yadda ya ɗauki tuta ta yaƙi ba tare da an shugabantar da shi, shi ya naɗa kansa a wannan lokaci. Ubangiji ta'ala kuma ya ba mu'minai galaba a hannunsa. A shahida a nan da labarin mutuwa ya ci musu, menene manzon Allah ya umarce su cewa su yi? Shine su roƙa ma mamacin gafara. Don haka a duk lokacin da aka baka labarin wani Allah ya masa rasuwa, to iya abin da za ka yi masa addu'a cewa Allah ya gafarta masa. To haka in an zo wannan zama, za ka iya haɗa tsakanin waɗannan kyawawa guda biyu, aljam'u bainal husnayi, kana tunanin makomarka kamar yadda wannan ɗan uwa naku kuna faɗuwa kuna tashi da shi, gaye yau jardanja ta kama masa zai tafi ramin da bai wuce metir biyu, duk abin da ya bari na dukiya na gidaje da gonakai da komai ya bar shi bayan bayansa, sun zamanto mallakar wasu, iya abin da zai iske a can, iya abin da ya gabatar ma kansa a rayuwarsa, duk abin da ya tara na mata da ƴaƴa a yau ba sa kulla masa komai a gun Allah, iya abin da ya aikata ya shuka a rayuwarsa shine zai fara gani tun daga wannan rami kafin awai gari kiyama. To irin wannan tunani ake buƙatar mu yi. Sannan kuma al-husnal saniya shine mu ringa masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa. Amma maganar wani ya tashi ya ringa raba addu'a cewa hailala ake ja, ko kuma bismillah ake ja, ko kuma kul huwallahu da bismillah, ko kuma istighfar ake ja, wannan gaba daya ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani sabon abu ne aka zo da shi. To ka ce haidala ake ja, idan aka yi haidala wane ne ya kama? Ko kuma ka ce bismillah ake ja, ko kul huwallahu ake ja? Dama-damar ta ma in ka ce istighfar ake yi, in waɗanda suka fahimci inda aka sa gaba ne su ringa cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu, to amma in suka ringa cewa astaghfirullah wa suka ma addu'a, kansu suka ma addu'a ba shi mamacin ba, kuma tare da cewa haka kin bai zo ba a sunna na cewa wani ya tashi ya raba muku addu'a, haidala ake ja ko istighfar ake ja ko kuma kul huwallahu da bismillah. Ai ya kamata a matsayinka na mu'mini kafin ka zo wannan gu ka san da cewa in an zo in ka san da cewa menene ya kawo ka, in kuma ka zo wannan gu menene ya dace kai, kawai ka tsaya ka samu nutsuwa ka yi ta tunani game da makomarka lahira, sannan wannan dan uwa kuma ka ringa masa addu'ar Allah ya gafarta masa, Allah ya masa jin kai. Tambaya ta biyu, dan uwa yake cewa shin menene hukuncin shafa akan suseti? Shafa akan suseti rangwami ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma bai takaita ba akan suseti da khuffi. Me ake cewa khuffi? Wato suseti ne na fata, an gane ko? Suseti na fata shi ne ake kira da khuff. Sannan shi suseti ana kiran shi jawrab, jawrab kenan. Shi kuma in ma ya kasance na tsumma ko kuma wani abu wanda yake na can daban, to haka shafa akan kufi da siseti da takalmi gabaɗaya. Wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na hudun su shine shafa akan rawani, shafa akan rawani. Wasu malamai sun yi sharadin cewa shi siseti sai in saman safata ne kasan safata, sannan ya halatta mutun yayi shafa. Babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shar'anta wannan sharadi. Siseti ko na tsumma ne ko na menene, wannan shafa a kansa abu ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ita wannan shafa tana kasancewa bayan mutun yayi arwalla cikakka. Idan kai arwalla cikakka, ka saka khuffinka a kafarka ko siseti ko takalmi, to a lokacin da arwallarka ta warware, idan ka jaddada arwalla, lokacin da ka shafi kai, ka shafi kunne, to sai ka yi shafa saman susetin ko saman kufin ko saman takalmi, ka je ka yi sallah. Daga wannan shafa da ka yi, to an baka damar tsawon awa 24 idan kana cikin halin zaman gida. A duk lokacin da arwallarka ta warware, idan ka sake, ba maganar ka fitar da wannan suseti ka wanke kafa, kawai shafar samansa za ka yi tsawon awa 24. Misali, kai ne ka yi arwalla a yanzu lokacin magarba, ka sanya susetinka, da lokacin isha ta yi sai ka sake arwalla, sai ka yi shafa a kan susetin. To daga wannan lokacin isha kana da dama har izuwa isha ta gobe. In isha ta gobe ta zo, dole ne za ka fitar da wannan suseti ka sake arwalla cikakka har kawahuwa ka wanke. Idan kuwa mutum yana cikin halin bulaguro, an ba shi tsawon kwana 3, an masa rangwame zai yi shafa a kan susetin sa ko kufi ko takalmi tsawon kwana 3. An gane ko? Awa 72 kenan. In bulaguro ya tsananta, shi ma akwai dalilin da yake tabbatar da cewa har tsawon sati guda amma mutum rangwame ya yi shafa idan bulaguro ya tsananta. To don haka ita wannan shafa rangwame ne, an yi rangwame ne, mutum yakan iya wannan shafa. Kuma ita wannan shafa bata takaita ba cewa sai lokacin sanyi, a koma wani lokaci ne. Sannan ita wannan kaifiyar shafa saman kufin ake shafa, ko mu ce saman susetin ake shafa, haka kawai za ka shafa. In ma ka fara daga gaba ko ka fara daga baya, domin babu wani dalili da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta cewa ga ta inda za a faru, amma iya abin da ya tabbata saman kufin ake shafa. Kamar yadda Aliyu Allah ikara masa yadda na faɗa a cikin hadisi ingantacce, yana cewa law kana ad-dinu bil ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala zahir khuffayhi. Yake cewa inda a ce addinin Allah da ra'ayi ake gina shi, yace to ai da kasan khuffi shi yafi dacewa a shafa game da sama, domin kasan ai shine ake takawa akan kasa, to da shi yafi dacewa a ce an shafa. To da yake addinin Allah ba ra'ayi bane, sai yake cewa tabbas, yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa wato akan bayan kufinsa kenan, saman kufinsa. Hadisin da yazo akan shafar sama da ƙasa, wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai dashi gefe hadisi ne dhaifi, dan haka ba a kafa hujja da shi. Iya abin da ya tabbata saman kufi ake shafa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna da cikin kitabu adabis safar, littafin da ke bayani game da ladabba na bulaguro. Muna cikin baban da ke bayani game da abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'ar hawan abun hawa. A lokacin da ka hau abun hawa za ka yi bulaguro, to ga addu'ar da ya dace ka yi, tare da cewa ita wannan addu'a akwai wadda idan ba bulaguro ba ne, hali na zaman gida, in za ka hau abun hawa to ya dace ka yi wannan addu'a. Idan ba cikin yanayin bulaguro ba ne, duk lokacin da za ka hau abun hawa, farko sai ka ce bismillah. Idan ka ce bismillah, wannan taimako ne kake nema da agaji, wato da sunan Allah. sai ka ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrini wa inna ila rabbina lamunqalib. Sarki ya tabbata ga ubangijin ne hore mana wannan abun hawa, bamu zamanto ba masu iko a kansa in ba dan hurewa ta ubangijinmu, kuma lalle mu mun tabbata masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu. An gane ku? To, tare da cewa a nan malam babi ya ce ma yaqulu idza rakiba dabbata lisafar, wato baban da ke bayani game da abin da ya dace wato mutum ya faɗa a lokacin da zai hau dabbarsa wato domin yin bulagudu. Idan aka ce addabba, duk abin da ke tafiya a ban ƙasa, ma ya dibbu ala wajhil ard, abin da ke tafiya a ban ƙasa, sawa'an dabba ce ko ɗan adam ne, kamar yanda ɗan adam ma na karɓa sunan dabba, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Kuma kamar yanda ya faɗa a cikin suratul ankabut, wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim. Dan haka dan adam ma dabba ne, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala baqni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba. Ubangiji ta'ala shine ya halicci dukkan wata dabba mimma in daga ruwa, sai yace faminhum daga cikin dabbobin man yamshi ala baqnihi, akwai wanda ke tafiya wato akan cikinsa kamar maciji, kamar tsuntsa da abin da yake kama da haka. Sai yace wa minhum man yamshi ala rijlayn, daga cikin dabbobin akwai wanda ke tafiya akan kafa biyu kamar dan adam, kamar tsuntsu. Sai yace wa minhum man yamshi ala arba, daga cikin dabbobin akwai wanda ke tafiya akan kafa hudu ko kuma sama da haka. To, dan haka kenan anan da aka ce dabba, duk wani abun hawa da mutum zai hau kenan mai rai, sawa'an jaki ne ko doki ne ko raƙumi ne ko sa ne ma zaka hau, to anan sai kai wannan addu'a. Kuma tare da cewa bai takaita ba a kansu, duk wani abun hawa wanda yake na ci gaban rayuwa, to in zaka hau an sunnanta mana yin wannan addu'a. Mun yi bayani a baya kamar yanda da malam ya zo mana da wannan aya, yace wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Malam yazo da wannan aya, muka yi bayanin cewa kamar yanda anan Ubangiji ta'ala yace wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun, Ubangijin ku shine ya halic ya sanya muku daga cikin wato al-fulk, sune jirage na ruwa, sai yace wal an'am, wato da dabbobi kamar raƙuma, kamar dawakai da jakai da alfadari, ma tarkabuna, abinda kuka hau ku yi bulaguro, Ubangiji ta'ala shine ya gore muku waɗannan abubuwa. To, shine malaman suka yi bayani cewa su as-sukun jirage kala uku ne, akwai as-sukunul jawiyya, akwai as-sukunul barriya, akwai as-sukunul bahariya. Idan aka ce as-sukunul jawiyya sune wato jiragen sama, idan aka ce as-sukunul barriya sune irin motoci da babura, idan aka ce as-sukunul bahariya sune jirage na ruwa. To, duk wanda zaka hau daga cikin su, to an sunnanta mana yin wannan addu'a. To, shine malam ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, na faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safari kabbara salatan, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato idan ya tabbata akan raƙuminsa lokacin da yake nihin fita zuwa bulaguro. Kenan kaga ita wannan addu'a a wani lokaci ne take kasancewa, sai bayan ka hau abin hawa. Idan mota ce sai ka buɗa ka shiga ka zauna, mota za ta motsa sannan za ka yi wannan addu'a. An gane ku? In raƙumi ne sai ka hau kansa, in jirgin sama ne ma sai ka hau sannan za ka yi wannan addu'a. Tunda cewa kana idza stawa ala ba'irihi, ya kasance idan ya tabbata akan raƙuminsa istawabi ma'ana istaqarra kharijan ila safar lokacin da yake nihin fita zuwa bulaguro manzon Allah yakan yi kabbara su uku shine yace kabbara salasan sai yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar thumma qala sannan manzon Allah sai yace subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa min al'amali ma tarda Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa tuwi 'anna bu'da Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal walad manzo Allah yake yi wannan addu'a shine subhanallazi sakkara lana hadha sarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mana wannan abun hawa wama kunna lahu muqrinin bamu zamanto ba masu iko a kansa in ba dan horewa ta ubangijin mu ba anan menene kenan bawa yana kubuta game da karfinsa da dabararsa yana mai da lamarinsa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda haka ake bukatar mu'mini ya kasance a dukkan yanayi ka kubuta gaba da karfinka da dabararka ka maida al'amarinka zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala dan haka yace wama kunna lahu muqrinin bamu zamanto ba masu iko akan wannan abun hawa in ba dan horewa ta ubangijin mu ba sai yace wa inna ila rabbina lamunqalibun lalle mu koma ta yaya masu komawa ne zuwa ga ubangijin mu wannan bulaguro da zaka yi a duniyawi to na tunatar da kai as-safarul ukhrawi wato dogon bulaguro shine bulaguro na lahira tunda anan me kake cewa wa inna ila rabbina lamunqalibun lalle mu masu komawa ne zuwa ga ubangijin mu kenan wannan bulaguro da kake na duniya to ya kamata a tunaninka ka sanya cewa akwai wani dogon bulaguro nan gaba wanda in an tafi ba maganar dawowa wanda kuma bulaguro ne yana bukatar guzuri wanda yake tsabtacacce mai kyau aiki nagari wanda aka yi dan Allah aka yi akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa ya Allah lalle mu muna roƙonka a wannan bulaguran namu wato albirra shine duk wani aiki na alkhairi domin ya kace albir ismun jami'un li jami'il khairat suna ne wanda yake ya kunshi dukkan wasu ayyuka na alkhairi wat taqwa wato da tsara dokokinka sai yace wa min al'amali ma tarda ya ubangijin mu muna roƙonka a wannan bulaguro namu kai mana dace game da aiki wanda kake yadda da shi ka amince aikin da zaka yadda da shi ka amince ya Allah muna roƙonka kai mana dace da shi a cikin wannan bulaguron namu aikin da Allah yake yadda da shi ya amince da shi shine wanda aka yi saboda shi aka yi da kyawun niyya kuma aka yi akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace Allahumma hawwin alaina safarana hadha ya Allah ka saukaka mana wannan bulaguro namu ya zamanto bulaguro ne wanda yake sassauka lafazin hawwin an ciro shi ne daga wato alhawl abu wanda yake sauki mai sauki kenan an gane ku kamar yanda yace idan aka ce hayyin abu mai sauki kenan sahal kamar yanda yake cewa wa huwa allazi yubdi'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi ay ashalu alayhi shine yace Allahumma hawwin alaina safarana hadha ya Allah ka saukaka mana wannan bulaguro namu wadwi anna buda ya Allah ka nade mana nisan wannan tafiya ta zamanto tafiya ce takaitacciya sai yace Allahumma anta as-sahibu fi as-safar ya Allah kai ne as-sahib wato ma'abucin mu a wannan bulaguro kenan kai ne zaka abuce mu kai ne zaka kiyaye mu lafazin as-sahib kenan al-hafiz ya Allah kai ne zaka abuce mu kuma kai ne zaka kiyaye mu a cikin wannan bulaguro namu kamar yanda cin yake cewa wala hum minna yushabu ai ba za a kiyaye su gaba da azabar mu shine yace Allahumma anta as-sahibu ya Allah kai ne ma'abucin mu mai kiwon mu fi safar game da wannan bulaguro namu wal khalifatu fil ahl Allah kai ne mamayin mu a cikin iyalin mu ma'ana kai zaka kula da su Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i as-safar ya Allah lalle ni ina neman tsari da kariya da kai wato game da wahalhalun bulaguro duk wasu wahalhalu na bulaguro ya Allah muna neman tsari da kai wa ka'abatil manzar wato da mugun gani an gane ko da mugun gani ma'ana ganin abin da zai bakanta mana rai ya Allah muna neman tsari da kariya wato game da kai wato shine kamar misali mugun gani da mutun zai yi a cikin iyalinsa ko a cikin dukiyarsa kamar mutuwa kamar hallaka ta dukiya ko ta iyali ko kuma rashin lafiya da abin da yake kama da haka shine yace wa ka'abatil manzar wato da mugun gani wa su'il munqalabi wato da mummunar makoma fil amfil mali game da dukiya wal ahli da iyali wal waladi da yaya ya Allah muna fatan wato ka kare mu game da mugun gani da mummunar makoma ko kuma kace majuya game da dukiya da iyali wato da yaya wannan addu'a ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi lokacin da ya hau abun hawa zai yi bulaguro kenan in kamar misali a zaman gida ne ka hau abun hawa wace addu'a ya kamata kai shine kace bismillah iya abinda zaka yi bismillah in zaka hau abun hawa kai bismillah ka nemi taimako da sunan Allah subhanahu wataala akan wannan abun wannan hawan abun hawa amma ita wannan addu'a kenan tun daga kabbara uku da za a yi da subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun har izuwa karshe wannan addu'a ta ke banta wato game da hawan abun hawa domin yin bulaguro kenan in ba bulaguro bane sai ka wadatu da cewa bismillah faqat a lokacin da zaka hawa abun hawa shine sai yake cewa idan zai dawo manzon Allah ya kan fada kuma ya dada ya ce ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidu ya kan ce ayyibuna wato muna masu komawa zuwa ga ubangijinmu ta'ibuna muna masu tuba abiduna muna masu bauta muna masu kadaita abiduna li rabbina muna masu kadaita ubangijinmu a cikin ibada hamiduna kuma muna gode masa manzon Allah yakan kara wannan kenan akan waccan addu'a idan wato lokacin dawowa ne in ya hau abun hawa zai dawo to manzon Allah yakan kara akan addu'ar da yayi a lokacin da zai tafi to shine wato mun karanta hadisi na biyu hadisin Abdullah ibn Sarjis akan shi muka tsaya Allah ya kara masa yadda wanda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza safara idan yayi buldan zai yi bulaguro ya ta'awwazu min wa'sa'is safar manzon Allah yakan nemi tsari da kariya da ubangijinsa game da wahalhalu na bulaguro sai ya ce wa ka'abatil munqalab wato da mummuna majuya sai ya ce wal hauri ba'dal kaw wato da komawa da baya an gane ko kuma kace wal hauri ba'dal kawni ba'dal kawri ko kuma wal hauri ba'dal kawni wala hauri ba'dal kawr ko kuma wala hauri ba'dal kawr wato shine wala hauri ba'dal kawni komawa da baya bayan tabbata kenan akan tafarki madaidaici bayan ka samu istiqama to ka juya da baya ka koma aiki na ashiya shine manzon Allah yake neman tsari ko kuma wala hauri wato da raguwa ba'dal kawri bayan daduwa bayan ka karu ka ci gaba ka koma da baya shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari sai ya ce wa da'awatil mazlum da addu'ar wanda aka zalunta manzon Allah yana neman Allah ya kare shi game da addu'ar wanda aka zalunta kar ya zalunci wani ya yi masa mummunar addu'a saboda duk wanda aka zalunta idan yayi addu'a to wannan addu'a ce karbabba koda ba musulmi bane koda kafiri ne manzon Allah ya ce Allah zai karba addu'arsa kafircinsa daina kanshi alƙawari ne Allah ya duk wanda aka zalunta in dai yayi addu'a to wannan addu'a Allah baya dawowa da ita kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa hadisi na cikin sahihai manzon Allah yake faɗa ga Mu'az yana ce masa ittaki da'awatal maghlubi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta domin al'amarin addu'ar wanda aka zalunta babu wani shamaki tsakaninta da Ubangiji subhanahu wataala kai tsaye yana addu'ar Allah yana karba sai dai a yi ran lokaci di kulli ajalin kitab domin komai Allah ya kayyade masa lokaci kuma ba a buƙatar kama Allah azarbabi kace Allah yanzu nake so in gani in kai haka kai shi shige a cikin addu'a annabi Musa alaihi salam yayi addu'a, malamai suka ce sai bayan shekara 40 abin da ya roka sannan ya tabbata. Lokacin da ya ce rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana qumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim qala qad ujiba da'awtu kuma fastaqima. Allah yace an karbi addu'ar ku kai Musa da dan uwanka Harun, fastaqima ku lazinci aikin da aka sa. Wannan addu'a da annabi Musa yi sai bayan shekara 40 kamar yadda malaman tafsiri suka tabbatar, Ubangiji ta'ala ya karbi wannan addu'a ta shi ya halakar da Fir'auna da mabiyansa. Don haka shi wanda yayi addu'a in aka zalunce shi, to Allah ya yi alkawarin karɓar wannan addu'a, kuma da kansa ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, Ubangiji ta'ala ya ce la ansurannaka walau ba'da hini, kai wanda aka zalunta rantsuwa nake da girmana da buwayata, zan taimaka maka na fitar maka da haƙƙinka koda bayan wani lokaci. To shine anan manzon Allah ya ce wa da'awatil mazlum, ya ce ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da addu'ar wanda aka zalunta, wasu'il manzar da mummunan da mugun gani, fil ahli wal mali a cikin iyali da dukiya. Manzon Allah yakan nemi tsari da waɗannan abubuwa kenan. In ka koma wancan hadisi su ne dai duka a jimince a cikin addu'ar. Za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن ربيعه انه قال شهدت علي بن ابي طالب رضي الله عنه اتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. مالم الله يجي كنسا نفقه وانن حديثيني دقى علي بن ربيعة. الله يجي كنسا كيشي وشهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Na halarci Aliyu dan Abi Talib khalifa na hudu daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara masa yadda. Utiya bi dabbatin li yarkabaha, an zo masa wato da wata dabba domin ya hau, in ma raƙumi ne ko doki ne ko alfadari ne ko jaki ne, a takaice dai an zo ma Aliyu, Allah ya kara masa yadda, da wata dabba domin ya hau. Falamma wada'a rijlahu fil rikab, lokacin da ya dora kafarsa a likkafa. An gane ku? Idan aka ce likkafa a Hausa, akwai wani dan karfe wanda ake kulla masa fata, wanda kenan mahaya dawakai kenan suke dora kafa idan za a hau, shine ake kira da likkafa. Asalin kalima ta likkafa kalima ce arabiya, aka hausantar da ita kuma aka gurguntar da ita. Rikab sunanta. Idan aka ce rikab kenan shine a Hausa ake cewa likkafa. Shine yace falamma wada'a rijlahu fil rikab, lokacin da ya dora kafarsa wato game da likka akan likkafa. Qala, sai yace bismillah, ce da sunan Allah, ma'ana zan hau da sunan Allah kenan. Wannan shine yake nuna mana lokacin da zaka hau babur ko zaka hau mota ko abin da yake kama da haka, to ana buƙatar kai bismillah. wannan bismillah abinda ta kunsa kana neman taimako ne da agaji da sunan Allah game da hawan wannan abun hawa. Shine yace bismillah sai yace da sunan Allah, ma'ana zan hau wannan abun hawa da sunan Allah, ina neman taimako da agaji da sunan Ubangiji na. Kuma ba maganar sai ka ƙara Ar-Rahmanir Rahim, bakin bismillah ya wadace ka. Sai yace falam mastawa ala zahriha, lokacin da ya tabbata wato akan bayan dabbar ya hau ya zauna, kala sai yace alhamdulillah, wannan godiya ce yake ga Ubangijinsa da ya bashi damar hawan dabbar har ya hau ya zauna. Inda Allah bai ga dama ba, bai baka taimako da agaji ba, yanda za a yi ka hau kana dora kafar zaka surmuyo ka yi ƙasa, to wannan hawa da kai ka samu tabbata akan bayan dabbar, wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Thumma qala, sannan sai yace subhanallazi sakhara lana hadha, yace tsarki ya tabbata ga Ubangijin da ya hore mana wannan abun hawan. Wama kunna lahu muqrinin, bamu zamanto ba masu iko a kansa in ba dan horewa ta Ubangijinmu ba. Sai yace wa inna ila rabbina lamunqalibun, lalle mu koma ta kaka, yace masu komawa ne zuwa ga Ubangijinmu. Hausawa na fada barewa kare gudinki, hannun mai dawa zaki fada, ka kare nikan zaka kawo garo, kowa ya gama iyakai kawansa zai koma zuwa ga Ubangijinsa subhanahu wataala, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya fada, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Thumma qala, sannan sai yace alhamdulillah, alhamdulillah sai da ya maimaita su uku. Sannan thumma qala, sannan sai yace Allahu akbar, Allahu akbar su uku. Thumma qala, sannan sai yace subhanaka inni zalamtu nafsi, sarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na, inni zalamtu nafsi, lalle ni na zalunci kaina. Wannan ladabi ne daga cikin ladubba na addu'a, mutum yayi itirafi da laifinsa, ka tabbatar da cewa kai mai laifi ne. Yin haka sababi ne kuma daga cikin sabubba na samun karɓuwar addu'a, kuma wannan sunna ce ta annabawan Allah. Ka koma annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa, lokacin da suka ketare doka ta Ubangijinsu, suka ci itaciyar da Allah ya hane su su ci, da Allah ya ganar da shi tuba zai tuba, me suka faɗa? Allah ya hakaito mana iya addu'ar da suka yi a cikin suratul A'raf, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suka ce ya Ubangijinmu, zalamna anfusana, mun zalunci kawunanmu, wa illam taghfir lana, in har baka gafarta mana ba ya Ubangijinmu, wa tarhamna, ka ji kanmu, lanakunanna minal khasirin, zamu zamanto daga cikin takobi wanda makomar su ita ce wuta. Kaga anan annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa sun yi furuci game da laifinsu, sun tabbatar da cewa su masu laifi ne, domin yin haka sababi ne daga cikin sababa na samun karɓuwar addu'a. Kuma haka can annabi Musa alaihi salam, lokacin da ya kashe rai wadda aka hana ya kashe, me ya faɗa? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar la innahu huwal ghafurur rahim. Yace ya Ubangiji na, zalamtu nafsi, yace na zalunci kaina, domin na kashe ran da ba a bani izini game da kashe ta. Faghfirli, yace ya Ubangiji na, gafarta mu. Faghfara lahu, Ubangiji ta'ala ya gafarta masa, domin shi Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, kuma majiƙai ne game da bayinsa mu'minai. Haka annabi Yunus alaihi salam ni ya faɗa, Ubangiji ta'ala ya hakaito mana iya addu'ar da yi, wa zannuni iz zahaba mughadiban fadanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ash-shahid chai an la ilaha illa anta, lalle yanda al'amarin yake yace babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face kai Ubangiji ya. Sai yace subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka, inni kuntu minaz zalimin, lalle ni na kasance daga cikin masu zalin tarkawunansu, kaga ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne. Kuma haka in ka koma a cikin sayyidul istighfar wadda aka sunnanta mana yinta, wannan addu'a wanda tana daga cikin azkarus sabahi wal masa, maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu wannan addu'a: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastaqat a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ash-shahid sai kace wa abu'u bi ni'matika alayya, ya ubangiji na ina tabbatar da ni'imomin da ka jaddada mu sun wuce lissafi, wa abu'u bi dhanbi ay wa uqirru bi dhanbi, ina tabbatarwa cewa ni mai laifi ne, faghfir li ya ubangiji na ka gafarta mun, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, domin babu wani mai gafarar zunubi in banda kai. To dan haka bawa yayi furuci ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne, wannan ladabi ne daga cikin ladabba na addu'a, kuma sababi ne daga cikin sababba na samun karkuwarta. Ba a shari'ar Allah ba, a shari'a ma ta dagutu, in ka tabbatar da cewa kai mai laifi ne to kana da rabin rangwame, maimakon ka tsaya kana ta kamakami a ce ka ba shari'a wahala. In dai a farko aka tambaye ka kai kaza kace eh kai, to anan kana da wani kaso na rangwame akan in a ce shekara nawa za a maka, to kana da kaso a ciki rangwamen da za a maka, me yasa? Saboda baka bada wahala ba. To dan haka anan shine Aliyu yace subhanaka, sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na, inni zalamtu nafsi, yace lalle ni na zalunci kaina, sai yace faghfirli, ya Allah ka gafarta mun, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, domin al'amarin babu wani mai gafarar zunubi in banda kai, ba wani mai gafarar zunubi in banda kai, domin Allah ya faɗa: wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ubangiji ta'ala ya ce muminai wanda Allah ya gadar musu aljanna ta musamman wadda fadinta ya kai fadin saman bakwai da kasan bakwai, Ubangiji ta'ala ya ce su ne na daga cikin sifofinsu in sun aikata wani aiki na alfasha, ma'ana aiki na saban Allah, aw zalamu anfusahum, ko suka zalunci kawunansu, suka takaita akan abinda Allah ya dora musu na dokoki, zakarullaha, sai su tuna girman Ubangijinsu, suka cewa abinda suka yi bai dace ba, fastaghfiru li dhunubihim, sai su nemi gafara ta zunubansu, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, sun san da cewa babu wani mai gafarar zunubi in banda Allah. An gane ku, babu mai gafarar zunubi in banda Allah, ba kamar yanda ma abuta wani addinai sai ka je ka sheke ayarka, sannan sai ka zo ka gaya ma shi fasto, sai ka ce wai shine zai roka ma gafara, wai shine zai yafe maka. To dan haka kasancewar ba wanda ya isa ya gafarta ma bawa zunubi in banda Allah, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya gafarta ma bawa zunubi sai dai ya roki Allah ya gafarta maka, kamar yanda can Ubangiji ta'ala yake faɗa mana a cikin suratul Nisa: walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ubangiji ta'ala yace walau annahum idh zalamu anfusahum, da a ce su lokacin da suka zalunci kawunansu, ja'uka sun zo maka, fastaghfirullaha, suka roki Ubangijinsu gafara, wastaghfara lahumur rasul, manzon Allah ya roka musu gafara ta Ubangijinsa, la wajadullaha tawwabar rahima, lalle ne da sun samu Ubangiji ta'ala mai karban tubansu kuma mai jin kai, za su samu Ubangiji ta'ala yana mai karban tubansu kuma yana mai jin kansu. To haka kuma ya faɗa: qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ubangiji ta'ala yace ka faɗa ka ce da su Ubangijinku na faɗa yana cewa: ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, ya ku bayina waɗanda kuka wuce gona da iri, ala anfusihim a karan kansu Ubangiji Ta'ala yake kiran bayinsa waɗanda suka ƙetare iyaka suka saba masa yace la taqnatu min rahmatillahi kar ku yanke kauna game da jin kan Ubangijin inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an domin Ubangiji Ta'ala shike gafarar zunubai gaba daya duk abin da bawa ya aikata in dai ya kyautata tuba to Ubangiji Subhanahu wata'ala zai karbi tubansa ya gafarta masa sai yace innahu huwal ghafurur rahim haka can ya fada wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada to shine anan aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa faghfirli ya Ubangiji na ka gafarta mun innahu la yaghfirud dhunuba domin al'amarin ba mai gafarar zunubai illa anta in banda kai thumma dhahika sannan aliyu sai ya kilkile da dariya faqila ya amiral mu'minin sai aka ce ya kai shugaban mu'minai min ayi shay'in bahikta a sababin me kake dariya menene ya sanya ka dariya qala sai yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa'ala kama fa'altu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama naga ya aikata yanda kuka ga nayi manzon Allah da ya dora kafarsa zai hau sai yace bismillahi da ya hau abun hawan sai yace alhamdulillah sannan sai yace subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun manzon Allah ya karanta wannan addu'a sannan sai yace wal alhamdulillah alhamdulillah sai da yaso yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su uku sannan kuma yayi wannan addu'a yace subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa an manzon Allah sai ya kirkile da dariya yace yanda kuka ga nayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nizamu fa'idanta akan wannan gaba wato mazan jiya kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke da tsantsar koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani aiki in dai sun tabbatar da wannan aiki bai kebanta da shi ba to za su kwaikwaye shi kaga hatta da dariyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Aliyu sai da kwaikwaye shi shin dariya ibada ce ba ibada bace ba ya ga manzon Allah yayi ne shi ma bari yayi to haka mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen bin sunna sau da kafa wato suka yi fice Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda sun biyo wata hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kan rakumunsa sun biyo ta kusan wata itaciya manzon Allah sai ya sunkuya kanshi dan kada reshen wannan itaciya ya karce shi Ibnu Umar shi ma sai ya sunkuya aka je zamani yayi zamani wannan itaciya an sare ta ba ita babu alamarta amma duk ran da dan Ibnu Abdullahi dan Umar ya biyo wannan hanya ya zo daidai wannan wuri sai ya sunkuya kanshi a sababin wannan sunkuya kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kaga shi makasudin sunkuya kai da manzon Allah idan kada reshen wannan itaciya ya karce shi amma saboda tsabar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an sare itaciyar zamani yayi zamani babu ita babu alamata duk ran da ya biyo ta wannan hanya in ya zo daidai wannan gusu ya sunkuya kansa haka kamar yanda hadisi yake cikin sunan Ibn Majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sanya riga buto maballi wanda yake na sama manzon Allah baya balla shi kamar yanda su arzunzumi ne ake mata sai a kulle to manzon Allah baya kullewa to Ibnu Umar shi ma baya kullewa me yasa kuma ba ibada bace ba dabi'a shi ce da al'ada shi ce yafi sakewa in bai balla maballi na sama an gane ku domin ba ka kunce shi ba ka ce sunna an gane ku ba sunna bane ba dabi'a shi ce da al'ada shi ce amma su saboda tsabar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kiya kuma ka ya hadisi tabbatacce ana cikin sallah fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya cire takalmansa sai ya maida gefe ya aje kai tsaye sahabbai kowa sai ya fitar da takalman shi shima ya maida gefe ya aje da aka gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo ya ce me yasa naga duk kun cire takalman suka ce ya rasulullahi gani muka kai ma ka fitar da naka yace a ni kusan da cewa jibrilu alaihi salam ne ya zo ya bani labarin cewa a kasan takalma na akwai najasa an gane ku don haka na fitar da su kenan kaga wannan yayi daidai da mas'alar dan uwa na dazu. In za ta iya sauke wannan yaro sai ta sauke shi ta maida shi gefe, in ba za ta iya sauke shi ba sai ta ci gaba da sallah. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya cire ta kalma ya maida gefe, sallar ya yanke ya sake wata ci gaba da sallah akai. Jibrilu ya sanar da shi cewa akwai, yace Jibrilu ne ya sanar da ni cewa akwai najasa a kasan takalma na, don haka na fitar da su. Manzo Allah sai ya ce to daga yau ɗayan ku idan ya zo masallaci ya leka kasan takalmansa, idan akwai najasa manzo Allah ya ce ya goge akan kasa ya yi sallah da takalmansa. A shahid anan kai tsaye da suka ga manzo Allah ya fitar da takalmansa gaba ɗaya kowa sai ya fitar da nashi. To shine Aliyu anan bayan yayi wannan addu'a, Aliyu sai ya kilkile da dariya. Aka ce masa ya amiral mu'minin min ayi shay'in bahik, a sababin me kake dariya? Kala sai ya ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa'ala kama fa'altu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama naga yayi yanda kuka ga nayi, haka manzon Allah naga yayi. Kuma bahika manzon Allah sai ya yi dariya. Fa qultu sai nace ya rasulullahi, ya manzon Allah, min ayi shay'in bahikta, me kake ma dariya? Kala sai manzon Allah ya ce inna rabbaka, lalle ubangijinka ya Ali, ya ajabu min abdihi, yana mamaki game da bawansa. Mamaki sifa ne daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yadda ya tabbatar ma kansa a cikin Alkur'ani, kuma haka manzon shi ya tabbatar masa da wannan sifa, kamar yadda ya ce wa in ta'ajab fa'ajabun qawluhum a idha mitna wa kunna turaban, can cikin suratul Ra'd, wa in ta'ajab fa'ajabun qawluhum. To shine anan yace inna rabbaka ya ajabu, lalle ubangijinka yana mamaki, min abdihi game da bawansa, Allah yana mamaki, amma mamakin da ya dace da girman sa, wanda ya saba da mamakin mu, domin ya ce mana laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ya ce mana hal ta'lamu lahu samia, kuma ya ce mana walam yakul lahu kufuwan ahad, shi kadai ya san yanda mamakin sa yake, amma manzon shi ya tabbatar mana da cewa yana mamaki, mun yi imani da haka. Shine yace inna rabbaka, lalle ubangijinka ya ajabu, yana mamaki, min abdihi game da bawansa, idza qala, idan bawan yace igfirli dhunubi, ya ubangiji na gafarta min zunubaina, ya alamu, ubangiji ta'ala na fada bawana yana da masaniyar annahu, lalle al'amarin la yaghfiru dhunuba ghairi, babu wani mai gafara zunubi in banda ni, Allah yana mamakin haka. Bawa yace ya ubangiji na gafarta min, domin shi bawan ya san babu mai gafara zunubi in banda Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yadda yace wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, kamar yadda yace inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, kuma kamar yadda manzo Allah yake cewa faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an, shine yace Ubangiji ta'ala yana mamaki game da bawansa, idan yace ya Ubangiji na gafarta min zunubaina, ya alamu shi bawan yayi sani, ya tabbatar da cewa annahu al'amarin la yaghfiru dhunuba, ba wani wanda yake gafarar zunubai gairi in banda ni. Al-Imamu Abu Dawud da Al-Imamu Tirmidhi wato su suka rawaito wannan hadisi ne kyakkyawa, kamar yadda Al-Imamu Tirmidhi ya faɗa. A takaice wannan hadisi wato na nuna mana wato ladabi daga cikin ladabba na bulaguro shine yin wannan addu'a. Kenan in ma kai wannan addu'a ko kai waccan wadda manzon Allah sallallahu waccan wadda ta gabata, an gane ku? Ko ka hada su kai waccan kuma kai wannan, an gane? Kai waccan addu'a kuma kai wannan, kenan wannan kuma duka da ke banta ba, kamar yadda muka yi bayani a baya, kenan duk wani abun hawa da mutum zai hau to zai yi wannan addu'a. Tare da cewa lokaci ya tafi nan, ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Yawa, 'yan uwa, muna da sanarwa guda.